a sanarwar hadin gwiwar da suka fitar masu ruwa da tsaki a sha'anin shari'a wato alƙalai da lauyoyi da akawun kotu waɗanda suka tare a farfajiyar kotun tribunal de grande instance ta Yamai dukkan su sanye da bakakken rigunan aiki sun fara ne da tunatarwa a game da wasu muhimman tanade-tanaden kundin tsarin mulki da ma dokokin ƙasa da ƙasa.
Principe fondamental de l'état de droit et de la démocratie.
Shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa Maître Boubacar Umaru na cewa tafarkin demokradiyya wani abu ne da ya rarraba tsarin gudanar da sha'anin mulki a tsakanin rassan da ke da wannan hulmi. Saboda haka mashara'anta kaɗai ce yake da ikon tantance gaskiyar zargi ko akasin haka, sannan dukkan 'yan ƙasa matsayinsu guda a gaban doka, haka kuma shari'a zaman kanta take.
La Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
Wannan yasa ƙungiyar alƙalai da ƙungiyar lauyoyi da ta akawun kotu kiran gwamnatin Nijar ta gaggauta gabatarwa alƙalai rahoton binciken da ta gudanar a ma'aikatar tsaro ta ƙasa don ganin masu hannu a handamar da aka gano sun gurfana a kotu. Mai shari'a Zakariya Muhammadu jigo ne a ƙungiyar alƙalai ta Saman.
Wannan abun da gwamnati ya hudo na cewa wanda suke da hannu a cikin sace kuɗin al'umma da aka yi a ministan tsaro ba za su duwata shari'a ba. Za mu yi yaƙi tsayin daka da wanda ya zamanto wannan manufa ta gwamnati mun ɓarar da ita. Kokowar da muke, kokowa ce ta shafi kowa da kowa. Ba kokowa ba ce ta alƙalai kaɗai, ba kokowa ba ce ta lauyoyi, kokowa ce ta 'yan ƙasa. Duk wanda yake da kishin ƙasa a sama wannan zancen sun taya mu wannan kokowa domin ya zamanto an yi aiki da urka da oda, an yi aiki da kundin tsarin mulki ba tare da an shigo cikin hanyoyi na shari'a.
Domin jaddada matsayinsu a kan wannan buƙata ta samar da haske, ƙungiyoyin uku sun kafa wata gamayyar da suka kira TCAJI a takaice, kamar yadda sakataren ƙungiyar alƙalai mai shari'a Nuhu Abubakar ke ƙarin bayani.
Komiti da muka sa na ƙungiyoyinmu don saboda mu kawo goyon baya ga juna bisa duk wani abun da ya shafi cutar da muhimman ginshiƙai na shari'a. Duk lokacin da aka kawo barazana bisa kansu, wannan kadir namu zai kawo goyon baya ga ƙungiyar da ta dace don saboda wannan ginshiƙai a kula da su, a kiyaye su, a kare su.
Biliyan 1,700 na kuɗaɗen sefa ne aka bayyana cewa an zuba a ma'aikatar tsaro domin tunkarar matsalar ta'addancin da Nijar ke fuskanta. Sai dai bincike ya gano an yi rubda ciki a kan wani ɓangare na waɗannan kuɗaɗe, lamarin da ya sa 'yan ƙasa suka ce ba za ta saɓu ba. To amma ministan shari'a Umaru Ahmadu a taron manema labaran da ya kira a washegarin ɓarkewar wannan cece-kuce ya bayyana cewa gwamnati za ta fara ne da ƙwato kuɗaɗen da aka wawure kafin daga bisani ta kai maganar gaban shari'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.